You join us as we have the warm-up between the grape and the potato. They're ready to go. They're backstage, and the show will commence in a couple of seconds. And welcome to this auspicious occasion. In the red corner, weighing in at just over 4.5 ounces, we have Willie the Crusher Grape. In the blue corner, weighing in at just over 400 grams, we have Dick the Tater Potato. Welcome, everybody. The show's about to start. Waving your banner all over the place.
We will rock you.
Sing it now.
We will rock you.
Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. So, everyone, quiet please. Now, Mr. Crusher, are you ready?
I was born ready.
Mr. Tater, are you ready?
Bring it on, I'm ready to rumble.
Okay, fabulous. Now, the first round will be a larring or humming round, a cappella. You're both going to sing the same thing from a randomly picked song, okay? So I'm going to have a delve and pick a song. And we have song number 67, which is A Wonderful Tonight by Eric Clapton. Now I'll give you a couple of minutes to think about this, then I'm going to ask you to hum. Thank you very much. So, Mr. Tater, would you please like to go first?
Well, this is a girl's song, isn't it, really? It's really poncy. But here we go. La 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 da 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 da. Well, that'll do. That's good enough.
Thank you very much indeed. Now, Willie Crusher, over to you.
Okay, here I go. Na 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 na. Da 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 da